wani kira. Muna hannun Allah, muna hannun mata. Yin shi ne duk mutan da ba ta sa
on the beat.
Another gbedu from nigerpickup.com.